Kamar ko ina a fadin duniya jamhuriyar Niger na tunawa a yau 26 ga watan Satumba da ranar da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya ta kebe domin fadakarwa akan sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa. Shin menene muhimmancin wannan ranar ga al'ummomi musamman malaman asibiti? Ita ce tambayar da na yi wa Malam Hassa Haruna mai kula da yin sadarwa a babbar asibitin Birnin Kwandi.
Yau rana ce ta cikin sarari tsakanin haihuwa. Wannan rana gare mu mai muhimmanci ce domin rashin sakin sarari tsakanin haihuwa kamar cirusa yana kawo matsaloli da dama ga mace musamman kamar mace ta rasa rayuwarta ko kuma yana kawo wannan yoyon fitsari da cirusa da dama da yake iya sa ma mace na cikin rayuwarta kuma ta zamanto kamar ya bata mata cigaban rayuwarta. To kaji abinda ya sa ranar take mai da muhimmanci gare mu domin rana ce wadda muke tunatar mu maza a yi kokari a bar mata su yi umarni da asibiti musamman ma su yi umarni da wannan dama da yanayi na zamani ya bamu na sakin sarari tsakanin wannan haihuwa.
Wata fasaha da hukumomin ta jamhuriyar Nijar suka bullo da ita na girka waɗansu majalisu a cikin karkara domin baiwa al'ummomi mazauna karkara damar tattaunawa game da ababe da suka shahi rayukansu ciki ko har da sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa tsarin da ake kira a turance da maison de paysan. Na leka a irin waɗannan wuraren a cikin karkar Kawara domin jin ra'ayin mazauna karkar game da sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa.
To suna na dai Asman Muhammad ya haihuwan ga yaro bai iya tahiya ba shina zawayi ga wanganan goye ga banki ga wanganan dauke kuma ga ciki. Kinan kaga nan akwai matsala. Yo alhamdulillahi mata ma kai mu har gida suke iske mu ma su ne mana godiya game da wannan waye kai da muka musu bisa magani na wannan nasararin tsakanin wa da kan.
Sarari Usman ko wannan sarari da anka gwada kamar likita ta basuwa a samu sararin haihuwa wata biye da wata. Inda ke mai aihuwa ma'aikaki ta huta kai mai suna kai ko ka sheda yaro da yaro wani ya ido ko wani akwai jin dadin rayuwar mu a shi ne cire na ne
sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa ana yin sa kala kala kamar yanda Malam Hassan Haruna ya yi mana karin bayani.
To matakai suna da dama sai wadda ta dace da jikin mace kuma sai wadda suka zaba da ita da abokin zamantakewa mijinta. To na farko kaga muna da yan hadiya wanda muke bada akwai allurai akwai kuma hanya da ake ce makaran damji sannan akwai wata roba yanzu da ake sa ga ma'aihwa wadda kamar take ruhe ma'aihwa sai lokacin da aka so a aihu sai na sai a hidda wannan roba shi kenan ranan ma ya Allah ya karanta mu jidana ya doka ciki.
Malam Hassan Haruna mai kula da sadarwa a babbar asibitin Birnin Kwanne kenan take muna karin bayani akan ire-iren yanda ya kamata a fasar da tsakanin wannan da waccan haihuwa. Haruna mamman bako na Birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga Birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.